Albarkacin bikin ranar 1 ga watan Disamba ta wannan shekara, ma'ana ranar yaƙi da cutar kanjamau karo na 35 a duniya, Majalisar Ɗinkin Duniya kan cutar kanjamau United Nations AIDS ta bayyana sabon rahotonta kan bullar cutar a duniya. A cewar kungiyar, dangane da ƙididdigar nauyin cutar kanjamau da aka samar a wannan shekara, Kamaru ta samu sabon mutane 357 da suka kamu da cutar a shekarar 2001. UNAIDS ta ƙara da cewa wannan yana ɗaya daga cikin mafi kyawun sakamako da aka samu a ƙasashe 13 na Afirka da ke cin gaji kuɗaɗe daga asusun duniya don yaƙi da cutar kanjamau da tarin fuka da zazzabin cizon sauro. A faɗin likitoci da muka kusanta, wannan labarin ya nuna cewar an samu ci gaba da gaske a yaƙi da ake yi da cutar kanjamau a Kamaru. Dr. Maimunatu Usman.
Eh, wallahi cutar kanjamau nan an samu ci gaba sosai akan wannan cuta, domin a yanda muke a yau nan, idan kaga mutum ya mutu da wannan cuta, wallahi shi ya ga dama an samu ci gaba sosai, kuma cutar ma yana raguwa domin ana sensibilizar mutane da yawa akan wannan cuta.
Kwararren likita Dr. Adamu Kasim ya ce wannan ci gaba da aka samu na da asali kan irin aikin da 'yan jaridu suka yi wajen faɗakarwa.
Ku 'yan jaridu, telebijin, rediyo, jaridu da makarantu sun saka ƙarfafa cewa a dinga bayyana bayan labarai inda wannan ƙwarin yake wucewa, ta ya yake wucewa, ta sunna. In ka samu ɗan tabo a jikinka, jini na fita, ka haɗu da jinin wanda yake da shi, in ka samu ka samu tabo ko wani rauni, sannan kuka je ku haɗa jini da wanda ya samu wannan raunin, da iri-irin dai saliva dai ta cikin baki dai, duka dai ta hanyar tabo, jini da jini kamar yadda za mu ce. To tun da aka gane wannan shi, aka ce to inda za a yi gara a dinga ƙarfafa rigakafi, wato a saka mutane su dinga kiyayewa, su san ta wani hanya yake wucewa, a toshe wannan hanya, abinda aka yi kenan.
Dr. Kasim ya ƙara da cewa za a iya samun nasara fiye da haka, amma bisa sharaɗi.
To nan gaba inda za a yi gara a saka wannan shi, wannan maganan ciwon kanjamau din a cikin duk abinda ya taru, maganan makarantu a saka, a dinga koya ma 'yan yara daga ƙanana, daga sun tashi a gaya musu ga inda abu yake, kar ayi wani ɓoye wani abu yanzu, don abu bai ɓoyewa, saboda abu ya riga ya buɗu ta internet, ta su telefon. Yara 15, shekara 15 suna da telefon, ba dama ka ɓoye musu gaskiya. A so mu gaya mutane ya ake kiyaye wannan ciwo, haka za a yi kuro.
Adadin mutanen da ke buƙatar maganin cutar kanjamau a zahiri da aka sanya wa jinya ya ƙaru sosai a cikin shekaru 10 da suka gabata, inji United Nations AIDS. An ƙaura daga kashi 23 cikin 100 a shekarar 2010 zuwa 75 bisa 100 a shekarar 2021. Muhammad Bashir Laden, na muryar Amurka daga Yaounde a ƙasar Kamaru.